Mataimakin gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Musa Ebeto, ya yi ƙarin haske akan matakin da ya ɗauka na ficewa daga jam'iyyar PDP a daidai wannan lokaci. A ranar Litinin da ta gabata ne dai, Ahmad Musa Ebeton ya jagoranci wasu mutane kimanin 200 da suka hada da 'yan majalisar tarayya guda 3 da wasu 'yan majalisar jihar guda 4 da ma wasu manyan jami'an gwamnatin jihar Niger ya zuwa jam'iyyar adawar ta APC. Babban dalilin ɗaukar wannan mataki dai rashin samun adalci daga jam'iyyar ta PDP. Kamar yadda mataimakin gwamnan ya yi ƙarin bayani,
an yi wannan zaɓe na fidda gwani ba akan ƙa'ida ba. Kowa ya sani, dukanmu 'yan takara, ba mutum ɗaya da ya yarda cewa an yi wannan zaɓe illa wanda yake ya amfana da wannan magudi da aka yi. To alal haƙiƙa kaga watan ba a yi mana adalci ba. Mun tattara wannan koke-koke namu, mun aika zuwa headquarter ta jam'iyyarmu ta da, watan PDP kenan, da fatan za a yi mana adalci. To Allah da ikon shi yasa har lokacin ya kure ba a yi mana adalci ba. To shi yasa muka ga cewa ba zai yiwu, da nazo nayi shawara da watan magoya bayana, muka ga cewa ba zai yiwu mu zauna a cikin wannan jam'iyya wanda yake bata da adalci ba.
Mataimakin gwamnan Ahmad Musa Ebeto dai ya ce ba ya da wani shakku akan wannan mataki da ya ɗauka, domin kuwa da wulakanci gwamma shahada.
Ga walakanci ga dan adam gwamma ma mutum yayi shahada. So kaga matakin da na ɗauka kenan, da in zauna a cikin walakanci, da in zauna inda ba adalci, to gwanda ma nayi shahada. Shahadan shine duk watan in ba da baya game da duk wani jin daɗi na rayuwa da nake hange zan samu a cikin wannan mukami.
Ko da yake dai an ruwaito gwamna Ma'azu Babangida Aliyu yana cewa mataimakin gwamnan yana da yancin zabar ma kansa abin da yake so. To amma ga abin da yake cewa a wani taron da PDP ta yi a Kwantagora a ranar da Ahmad Musa Ebeton ya canza sheka.
Kuma mun ga Allah na karɓar roƙonmu don mun so mu gani butulai da wanda ba su da imani sun so mu kaucewa. PDP!
A halin yanzu dai al'ummar jihar Niger sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance a tsakanin gwamna Ma'azu Babangida Aliyu da ke takarar neman mukamin sanata a PDP da kuma mataimakin nashi Alhaji Ahmad Musa Ebeto. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.